Alƙalaman jiya Lahadi 5 ga watan Afrilu sun yi nuni da cewa mutane 184 ne suka kamu da cutar coronavirus a jamhuriyar Niger, yayin da mutane 10 daga cikin su suka rasu. Sannan a karon farko an sallami mutane 13 da suka samu waraka daga wannan cuta, cikin su har da wasu fitattun mutane irin su mataimakin shugaban majalisar dokokin ƙasa Irosani. Kwanaki kaɗan bayan barkewar annobar COVID-19 a Niger, masu amfani da kafafen sada zumunta sun yi ta korafi a game da rashin jin labarin wani ɗan ƙasar da ya samu waraka daga wannan cuta. Saboda haka bayyanar wannan labari a yau babban albishir ne ga jama'a. Kabiru Isa na daga cikin masu ayyukan faɗakarwa akan annobar corona.
Mun yi murna matuƙa da jin daɗi da ganin cewa da mun ka samu labari daga minista na kiwon lahiya na Niger da cewa cikin 'yan Nijar waɗanda a can kame da wannan ciwo mutum 13 sun samu warkewa. Kuma yadda ministan kiwon lafiya ya faɗi, da nan zuwa lokaci kaɗan waɗanda a can insha Allahu suna bisa ga hanyar warkewa kuma za su koma a cikin yallansu. Ma'aikata na kiwon lafiya muna ba su koyon baya game da wannan faɗika tashi da suke yi na ganin cewa al'ummar Nijar ta samu lafiya akan wannan ciwo. Muna kira kuma ga 'yan ƙasa duka gaba ɗaya su yi hankuri, su ci gaba da kulawa da waɗannan matakin ne da an gabata na kiwon lafiya da matakin ne kuma da gwamnati ta ɗauka akan kare wannan cuta.
Sanarwar ma'aikatar ministan kiwon lafiya ta ƙara da cewa kawo yanzu mutane 161 ne ke kwance a asibiti sanadiyar wannan annoba, abinda ke fayyace tasirin matakan da aka shimfiɗa a matsayin wata hanyar daƙile yaduwar cutar coronavirus. Saboda haka ministan kiwon lafiya Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya ƙara tunatar da jama'ar Nijar mahimmancin baiwa likitoci haɗin kai don cimma nasarar wannan gagarumin yaƙi.
Il faut que les gens comprennent, quand on parle de confinement, ça ne veut pas que la personne est positive.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.